We go on the ride, Kitchen. Who doesn't?
Sirkin sa'yo na winch.
Duwai ke banda abinki ma sai kin tambaye da lawa take can. Yaren da ta date Morel, Aliji ta da Diesel.
Ki ma ta da DJ Edo.
Ko ba ka ni?
Sai ku na kuwa san. Yanzu ku sa waye ne a target ina? LSV da Hamisu Bureka.
LSV
HB na kosa a
Mama's Boy
B na kosa
Mama's Boy Studio
Kasace mishi zuciya Kasace mun zuciya Sai ta hada mu hayaniya I know say the girl too fine But I don't want to fall in love again Kasace mishi zuciya Kasace mun zuciya Sai ta hada mu hayaniya Yarinya na da kyau amma ba za na sake ni
Yo tana hun DJ Abi gobe gumbure ka irin halin nan ke sa mace ta gundure ka burin ta a rayuwa shine ta kankare ka tana gamawa da kai kuma ta tunkure ka tana son Aliji ta tana son Diesel tana being LSV tana being Morel she's cute tana kama da foreign girl she's got everything and she's not a boring girl tana da saurin shiga zuciya kaman jini gashi ta iya fafe mutane kaman gwangwani tana son celebrity we go the keeper company kuma bata neman ka sai zaka mata amfani ole le 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 you don't take 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 she dey use my heart play 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 she dey chop my pay pay Pe
ole kasace mishi zuciya kasace mun zuciya sai ta hada mu hayaniya I know say the girl too fine but I don't want to fall in love again kasace mishi zuciya kasace mun zuciya sai ta hada mu hayaniya yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba
Yarinya ce tana kama da gaskiya in tai ado tana kamar zinariya ta kama zuciya ta min dauri ta jijiya ashe cikin mu babu wanda ba ta bibiya DM ta min na amsa Yace HB na kosa da zantuka tausasa ashe dai ja'ira ce ta sa kai na ya zauci akan ta ne ta zance LSB ma ya zauci ashe ba rauji ake sai ta hada mu ta zauci ake
I know say the girl too fine but I don't want to fall in love again Kasace mishi zuciya Kasace mun zuciya Sai ta hada mu hayaniya Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba
Ashe ba rauni ake Hatar ta zuciya ke
Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba
Kasace mishi zuciya Sai ta hada mu
hayaniya